Federal Air Force has acquired another brand new Mi-171E multi-role helicopter.
Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, ke jawabi yayin kaddamar da wasu jiragen yaki guda biyu, wato Mi-171E, irin wanda ake amfani da shi a fannoni daban-daban a fagen daga, da kuma kalin wani jirgin yakin wato L-39ZA, waɗanda ya ce za su tunkari matsalolin tsaro a shiyar arewa maso gabas da arewa maso yamma. A halin da ake ciki, in ji Sadiq Abubakar, tuni jiragen sojojin saman Najeriya sun shafe awa 37,000 a sama a fafatawar da suke yi a arewa maso gabashin Najeriya. Baya ga sabbin jiragen yakin, akwai kuma ƙarin wasu jiragen yakin da a da ba sa aiki kimanin guda 23, amma yanzu duk an gyara su nan cikin gida, kuma suna can suna ta fama. A dai shekara ta 2015, kashi 35 ne na jiragen yakin Najeriya ke iya tashi, amma a halin yanzu kimanin kashi 85 ne ke lulawa.
Flying aircraft from 35% in 2015 to 85% as of today.
Duba da irin wannan cigaba da aka samu, to koyaushe ne ake sa ran kawo ƙarshen 'yan ta'addan Boko Haram da 'yan bindiga daɗi a arewacin Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa ministan tsaron Najeriya, Major General Bashir Salihi Magashi.
Ai, maganar tsaro, mun sha gaya muku cewa in Allah ya yarda, sojojin Najeriya sun fi ƙarfin 'yan ta'addan ƙasar nan. Abin da kurin ba mu da shi, wanda yake Allah ne kurin ya sani lokacin da za mu gama wannan yaƙi. Amma duk wani shiri da za mu yi don mu yaƙi kowa, ba ma Boko Haram ba da sauransu, kowa in the defense of this nation, a shirye muke mu yi waɗannan abubuwa.
Wing Commander Musa Isa Salmanu ɗaya ne daga cikin tsaffin hafsoshi na sojin saman Najeriya.
Mun san shi yakin sunkuru ba iya cewa ga rana a sami lokaci, amma za a iya cewa ga lokacin da zai ke cewa mun dakuce kaifin waɗannan abubuwan ya zama cewa al'amura sun tafi yadda ake bukata. Dan ba haka ba zai zama cewa kowa da yana nan ne babu target, wato babu wani bai kamata ya yi hunkura ba, ko kuma ya yi wani hoɓɓasa, ko kuma ya sa wani abu. 'Yan Najeriya suna son su ji sanda za a ce to kamun lokaci kaza wannan ta'asin da ake fama da shi zai ragu, zai zama cewa mutane sun koma yadda za su iya walwala, yadda za su san cewa kuɗin da gwamnati ta kashe a wurin siyan waɗannan abubuwan kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.